By 2050, 1 in 4 people in the entire world will be on this very continent. 1 in 4.
Jawabin mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris kenan yayin da ta gana da matasa a Accra babban birnin kasar a inda ta jaddada muhimmancin nahiyar Afirka ga duniya musamman Amurka tana mai cewa kafin shekarar 2050 mutum daya cikin hudu a fadin duniya zai kasance daga nahiyar Afirka. Wannan na nuni da cewa duk wani abin da ke faruwa a wannan nahiya zai iya tasiri akan duniya sosai. Ganin ku anan ya sanya ni farin ciki sosai game da makomarmu. Kamar yadda shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a taron Amurka da nahiyar Afirka a bar cewa mu duka muna ciki akan nahiyar Afirka, saboda nahiyar Afirka na da gudunmuwa mai muhimmancin gaske da za ta bayar cikin harkokin duniya. Abubuwan da ke da muhimmanci ga al'umman Amurka kamar tsaron abinci, matsalan sauyin yanayi da kiwon lafiya da dai sauransu. Sai dai ta ƙara da cewa
because African leadership is critical to global peace.
Shugabannin nahiyar Afirka na da gudunmuwa da za su bayar wajen zaman lafiya da tsaro a duniya. Na tuntubi ɗaya daga cikin masharhanta bisa harkar tsaro da diplomasiya a Ghana, Adib Sani, da shi ma ya halarci wannan taron. Inda na yi masa tambaya ko shin ya ya ga wannan jawabi.
Africa ya yi critical kwarai, because yanzu in ka duba batun terrorism, Africa ni a hotspot. You know, just recently when takarda ya fito from Global Terrorism Index in da ya gwada abubuwan da ke yi daga Mali, Burkina Faso, and you know, some other countries, and when Nanduka is a major concern to young America, because you know the interest are checking Africa. So umba zaman lafia we are good at coming by business key now. She has asked to commit $100 million ma to at least yeah zama sukara so that mu prevent violent extremism from spreading from the Sahel region towards littorals in Yanzu. But when Saru is it has become internationalized, Kagani Abinaki Bokina ya ya kai mu daga Ghana, abin da ke Togo ya yi kai masu Benin, abin da ke Nigeria ya yi kai masu Niger ko Cameroon. Shi yasa ya kamata a yi partnership da collaboration, in ba haka ba ba mu iya mu address issue na.
Sai dai ba batun tsaro kadai ne mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris ta yi ba, har da batun baiwa mata damarmaki da ma bunƙasa harkar fasaha ta zamani. Koshin mai matasa ke bukata gun gwamnatin Amurka bayan ta sanar da muhimmancin Afirka ga duniya.
Tunana Musa Rafiu, masai mu na matasan Ghana dai, abinda muke so wurin yan America ne, da ina son a duba kamar field ɗin yan vocational ne. Don yanzu dai office work ne dai yana nan dewa, amma in da aka duba abinda ke tafiya yanzu zamanin mu ga duka kan field ne, shine wani vocational work dai, wani lamarin technicality, wani wurin building construction, wani carpentry, wani abubuwa kana. Da an dai an ya samu na infrastructure sun sun nan dai, wani buildings ne, wani equipment ne dai help wannan abubuwa duka yi muna sauki. Da wuri na dai da ya taimake mu sosai don daily day life mu duka batun technicality ne kawai. Tun da America dai sun ga muhimmancin mu dai, da wanga abu ko muke bukata a wurin sun dai anya
hali kari. Muna gode ma gwamnati America tunda ta ce za ta empower mata da kuma aikin digital kamar fasaha na zamani, muna gani ya taimaka mana. Shi yasa ta yi ma
Hamza Adam, muryar America daga Kumasi, Ghana.